نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ya umana laraba sha hudu ga watan Rabiul Awwal, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 443, wanda ya daidai da 20 ga wata na 10 miladiya 2021, wanda kuma ci gaba da karatunmu na littafin al-arba'in an-nawawiyya, wanda kuma wannan shine kenan darasinmu na 12 a cikin wannan littafin. Kuma muna cikin wata na Rabiul Awwal, wata na wanda ake maulidi go. To Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, kayan mu ce dake munasaba ce ta watan maulidi da ake wata, duk da cewa ba shiga ba zan yi kan masalan maulidi. Wani bawa Allah ne ya ce maulidin nan da a ce sunna ce, da ce sunna ya tabbata a ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ce a yi maulidi, da a ce ya tabbata, da ce da kuma mutanen za su koma su ce a'a, ai sunna ba farilla waje ba mustahali waje ba za a bar ta ko ba. Wato bi ma'ana ga sunna, abubuwan da suke sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen sun kasance an ce musu wannan sunna annabi ne, a'a sunna ai tana da yawa. Shi ne wani yake cewa da sunna ce, to da za a ce a tana da yawa, wata za a kama kuma a ce ai ala kulli halli. Saboda lokaci ne da kulle makanin makal, mu dawo kan hadisin mu. Hadisi na 40 na 24 muka tsaya wancan satin, wanda kuma mun karanta shi ga baki daya, sai dai kuma nake tunanin akwai wani tsallake da muka yi. To ban sani ba ko ni ne na gani mun tsallake fakara guda a hadisin tsawo gare shi. Fakarar da zan mu dauka, duk da cewa duka ma'anar da mun dauki ma'ana hadisin kusan ɗaya ce, amma wannan fakarar ce dai mu karanta ta ba, ina ji inda cikin hadisul qudsi, hadisi na 24, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a harshen annabi cewa ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Wato wannan jumla guda biyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rawaito daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah yace ya ku bayina, da na farkonku da na ƙarshenku, sannan da mutanenku da aljannunku, za su zamanto kamar a samu mutum bawan Allah wanda ya yi kowa jin tsoron Allah. To ga baki ɗaya wannan mutanen na farko da na ƙarshe da mutane da aljannu su zamanto kamar wannan bawan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bai ƙara Allah da komi. Wato imani mai imani bai ya ƙara Allah da komi. Haka kuma su zamanto cikin a ce dukkan mutane su zamanto fajirai ne, ƙarshen fajirci, ƙarshen wanda yake saba ma Allah, shi ma bai rage Allah da komi. Wanda mun gani ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisin yake cewa inna ma hiya a'malukum ukhsiha lakum, wato kadai abin da yake wannan ayyukanku ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kare mana su, yake kiyaye mana su, summa uwaffikum iyyaha, sannan ya cika mana ya bamu ladan su a ranar tashin alkiyama. Allah yace faman wajada khairan falyahmadillah, duk wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa man wajada ghayra zalika fala yadumanna illa nafsa, kuma wanda ya samu sabanin haka nan bai samu ba alkhairi, kenan kada ya zargi kowa, ya zargi karan kanshi wanda shine bai yi ba aikin kirki a cikin nan duniya, to dan haka gobe kiyama ba zai samu ba abin da yake sai na sharrin da ya aikata a nan duniya. Shine Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul zalzala yake cewa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. kenan wannan a gurguje kenan wannan hadisin hadisin nan dai muka ce tun farko Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ne na qudusi wanda mun gani menene bambancin hadisul qudusi da alqur'ani cewa shi ma magana Allah subhanahu wa ta'ala ce amma annabi sallallahu alaihi wa sallama halishin shi kenan shine ya rawaito shi da lafazin ma'anar daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana da bambanci kamar ya gabata kamar yanda ya gabata sannan kuma a cikin hadisin zamu gani haramcin zalunci da Allah subhanahu wataala yace inni haramtu zulma ala nafsi sannan kuma haramcin zalunci ga bayi tsakankanin su yace waj'altu bainakum muharrama haka kuma irin abinda Allah subhanahu wataala yace dukkan bayi ga baki ɗayan su mayunwata ne sai wanda Allah subhanahu wataala ya ciyar da shi dan haka a nemi ciyarwa da Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ciyar da bayin shi haka kuma duk kowa da kowan ku ga baki ɗaya bayi bazan ku idan kuka gamu bazan ku iya haduwa ku cutar da Allah subhanahu wataala haka kuma idan kuka hadu bazan ku amfana da Allah subhanahu wataala bane dai kawai abin da yake shine amfanin da cutarwa da koma ga mutum idan kai aikin kirki kanka ne kama sallah da kake yi kai ne kake ma kamar yanda muka bada misali a wancan satin da yawa cewa irin misalin da muka bada na nazar cewa abu ne wanda har shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan yin alwa bakance shine addawal wato mutum yace in Allah in dai ya samu examen misali ko kuma in ya samu kaza zai yi azumi uku al asali halal ne annabi hanin da yi ba na hani bane na tahari mutum yana iya yi amma kada ya zamanto a irin wanda mutum bai yi ibada sai ya dora ma kamar ka dora ma Allah sharadi ne muka ce cewa a yanzu to ina neman examen Allah in ka ban examen zan yi azumi uku kenan baka ma ba Allah azumin dole yayin ya baka wannan kenan ba ni in baka ne in babu manfa'a baka ma ba Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa wato abu ne wanda ake kwatar shi daga wajen maruwaci wanda yake ruwaye ibada shine Allah subhanahu wataala ya tilasta ya sa yayi azumin wannan kuma zaka gani da yawa wanda zasu yi wannan nazarin in dai ba ya kasance ba mutum ne wanda daman yana cikin ibada zaka gani abun bai samu shi abun bai samu shi dan Allah ya sharafa ya jarrafta ka ya gani kuma shinya ne ya ne zakka koma ga Allah subhanahu wataala ko kuma zakka ce daman na ce to zan yi azumi to ban samu ba nayi ba Allah subhanahu wataala ya kiyaye to a gurguje kenan insha Allah zan mata shi kenan hadisi na 25 malam ya ce al hadisul khamis wa 20 hadisi na 25 an abi zarr radiyallahu anhu aidan أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الجثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم ودونا حديثي daga Abi Dharr yarda Allah ta tabbata a gare shi aidan malam yace aidan kuma me yasa malam yace aidan anan can baya wajen ina na'am hadisin hadisi mai bi mishi shi yasa a kusa yace aidan yayi kwatankwacin shi a baya wajen ina batan kwacin shi a baya hadisin Umar bin Khattab hadisi na harko a cikin 40 nawawiya wato hadisin Umar bin Khattab nabi da yazo Umar ya rawaito shi yace wa an Umar radiyallahu anhu aidan kenan wannan tambihi ne dai Abi Dharr yake cewa ya rawaito wannan hadisin kuma dai yace kenan daga game da malin da ya kawo wancan hadisin a baya na shi riwaya ta Abi Dharr kuma wannan ma riwaya ta shi Abi Dharr yace anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qalu wasu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun ce zan mu dauki fasara kenan kayan mu dawo qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sun ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zahaba ahli dusur bil ujur wato ma'abuta arziki dukiya sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna yin salla kamar yanda muke yin salla wayasumuna kama nasumu suna yin azumi kamar yanda muke yin azumi wayatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna yin sadaka da sauran wato na wani abu daga cikin dukiyar su ko kuma sauran dukiyar su qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu awa laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun shin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba ya sanya muku ba wani abu wanda zaku ringa yin sadaka ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada cewa inna bi kulli tasbihatin sadaka kusan da cewa lalle da daga kowace tasbiha kace subhanallah sadaka ne wa kulli takbiratin sadaka kace Allahu akbar sadaka ne wa kulli tahmidatin sadaka kace alhamdulillah sadaka ne wa kulli tahlilatin sadaka kace la ilaha illallah sadaka ne wa amru bil ma'ruf sadaka haka umarni da kyakkyawa sadaka ne wa nahyun anil munkari sadaka haka hani da mummunan aiki sadaka ne wa fi budi ahadikum sadaka haka mutumin da ya je ma iyalin shi shi ma sadaka ne to duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gayi musu wannan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo nan mutun ya je ma iyalin shi sadaka ne sai suka yi magana sahabbai kenan suka ce qalu suka ce ya rasulullah ya manzan allah ayati ahaduna shahwatahu wa yakuna lahu fiha ajr wato shin dayan mu yanzu ya je ya biya bukatar shi ta shahwa kuma ya zamanto yana da lada annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ara'aytum law wada'aha fil haram shin ku bani labari yanzu idan ya je ya biya bukatar shi wato ta hanya haramun abinda Allah subhanahu wataala ya haramta akada alaihi wizr shin yana da wani zinubi wato yana da zinubi akan wannan fa kadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr haka idan ya je biya bukatar shi ta halal yana da lada wanda yake akan wannan rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi sahabbai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka kawo kamar kuka ne kenan wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mun sani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mafi yawancin su talakawa ne wanda abin da zai ƙara nuna mana akan wannan shaida ta abi sufyan yarda Allah ta tabbata a gare shi lokacin da ya tai wajen najashi najashi yake tambayar nasu yaya annabin naku yake suwaye suke tare da shi yace musu mafi yawan fuqara ne talakawa ne wanda ga sunan su ne suke tare da annabi yace to haka dama annabi yake idan ya fito mafi yawa talakawa ne suke tare da shi wato babu da yawa masu koyi to su ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mushi zahaba ahli dusur bil ujur wato ma'abota arziki ma'abota dukiya sun tahi wato da lada masu kudi sun tafi da lada sun tafi da ladan gabaki da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna kama nusalli suna yin salla kamar yanda muke yin salla masu kudin kenan irin wancan masu kudin na zamanin sabani dan mai ba irin namu ba na yanzu wanda masu kudin kai dai Allahu musta'an mu dawo bari mu dawo wayasumuna kama nusum kama nasum haka kuma suna yin azumi kamar yanda muke yin azumi kenan su talakawa wayatasaddaquna bi fuduli amwalihim haka kuma suna yin sadaka da sauran dukiyarsu a cikin dukiya da Allah subhanahu wataala ya musu suna yin sadaka to sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce talakawa ne mafi yawan su to amma akwai masu kudi to masu talakawan yayin suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to su wannan masu kudin sun zo suna muna yin azumi suna yin azumi muna sallah suna sallah ana jihadi duka komai suke yi masu kudin su na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine hali ne mai kudi wanda Allah subhanahu wataala yayi maka wadata ya sauke ma wasu abubuwa na rayuwar duniya wanda abin da ya kamata shine ka zo ka kama addinin musulunci ka koma ga Allah subhanahu wataala ya zamanto kai ne a gaba wajen yin daukar kalmar la ilaha illallah wajen kai inda addini bai kai ba wanda sabba annabi sallallahu alaihi wasallam kalli nan da talakawa ne suke rigaya rigayya akan abin da ya shafi aikin lada azumin yin suke na alhamishi da ladi azumin kwana uku gashi kuma suna yin sadaka gashi suna yin sadaka kenan abin da yake ga mai arziki abin da yake ga mai dukiya shine zamanto yana ciyarwa akan tafiyar da addinin musulunci wanda daga duba mu yanzu zamanin mu wanda yake da dukiya sai an zo an ce ana nema dai da kyal a samu wanda zai kawo tabarma ta masallaci ko kuma wani abu wanda dai sai a hankali kullun idan ka duba a zamanin mu ga masu kudin suna kiran kansu musulmi ne, musulman ne ake tare da su, daidai ku ba a rasa ba, akwai masu yi, akwai masu daidai ku sosai wanda iya gwargwado sun san irin matsayin aikin Allah suna yi. To wannan Allah saka musu da alkhairi, kuma Allah ya kara musu dukiyarsu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa ma naqasa malin min sadaqa, wato dukiya bata taba raguwa ba saboda yin sadaqa. To kenan ya zamanto kai kana da dukiya, abin da ya dace akan ka shine ka ringa infaki, ka ringa ciyarwa akan tafiyar da addinin musulunci, wanda shine halin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace musu, to kuma awalaysa qarja ala Allah lakum ma tasaddaquna, shin kuma ba Allah subhanahu wataala ya sanya muku abin da zaku yin sadaka? Wannan sadaka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gayi musu ba irin sadaka ba ta kudi, wato abin da zakai kai ma ka samu ladan sadaka shine. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu, inna bi kulli tasbihatin sadaka, wato a koda yaushe kai subhanallah 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 sadaka ce, kenan sadaka ce za a baka ladan ka maka yi sadaka. Haka wa bi kulli takbiratin sadaka, kai ce Allahu akbar Allahu akbar sadaka ne. Wa kulli tahmilatin sadaka, kai ce alhamdulillah alhamdulillah sadaka ne. Wa kulli tahlilatin sadaka, kai ce la ilaha illallah la ilaha illallah sadaka ne. Wa amru bil ma'ruf sadaka, kai umurni da abin da yake kyakkyawa, sawa'un cikin unguwa ne ko kuma a waje ne ka gani wani abu wanda ya kamata ne ayi umurni da wannan abu na alkhairi, wani ne zaka ma nasiha, wani abu ne wanda idan kai magana zai kawo ci gaba akan abin da ya shafi addini, to wannan shi ma sadaka ne. Nahyun anil munkari, ana wani abu ne na abin da yake alfasha ko kuma abin da ya saba ma shari'a a unguwa ko kuma a wani waje inda kana da iko, kai hani akan wannan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ne. Kai ƙarshe Annabi yace wa fi budi ahadikum sadaka, mutun ya je ma ga iyalin shi sadaka ne. Shi ne sahabbai sai suka yi mamaki cewa ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr, wato shin dayan mu zai je ya biya bukatar shi ta shahawa sannan kuma a bashi lada? Kai wani abu sai addinin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytum, shin ku bani labari law wada'aha fil haram, shin da zai je wannan yayi biya bukatar shi ta hanya haramun akana alaihi wizr, zai zamanto yana da sakamako na zunubi akan wannan ko kuma ba zai kamanto ba? Kenan dole idan ya je biya daga haram yana da wannan zunubi da za a rubuta mishi, babu yana daga cikin manyan zunubai ma kwa. Haka Annabi yace to kazalika idza wada'aha fil halali, haka idan ya je ga halali shi wanda shari'a ta bashi dama ya tafi, to wannan shi ma yana da lada. Kenan wannan kuma anan karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kiyasi. Kiyasi idan ka koma wajen malaman usul fiqh ku zaka gani akwai kiyasi. Kenan gashi nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa idan ya je ma iyalin shi yana da lada, shine ba su misali. To in ya je ba haram yana da zunubi ko bai da? To yana da zunubi. To kazalika da ya je ma halal kenan yana da lada. Kenan aksi ne shi, kiyasul aksi ne a cikin usulul fiqh in ban manta ba. Kenan wannan hadisi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da warko yana gwada mana irin kwadayin su akan abin da ya shafi alkhairi. Sun zo sun ci gaba a wata ruwaya ya zo cewa suka dawo wuri cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama to sufa masu kudin sun dawo su ma suna ta tasbihi suna alhamdulillah Allahu akbar Allah. Annabi yace zalika fadlullahi yuti man yasha, wato wannan falala Allah subhanahu wataala ce, Allah subhanahu wataala yake ba wanda ya gada ba. To amma yanzu idan ka duba wani in ka zo shi wani da bakin ciki ma zai kai dukiyar sadaka ba zai ishe ka ba, ya gagawa da wannan yadda ana samun daidaiku cikin al'umma wanda suke da irin wannan. Kenan irin kwadayin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama na abin da ya shafi alkhairi da irin riga rigayen su da suke yi akan zuwa ga abin da ya shafi yin aiki managarci don su samu sira a gobe tashin alkiyama, da kuma abin da ya shafi ciyarwa na sadaka da mutane masu kuɗi na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wato suke. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya kawo wannan, kuma ya bamu cewa wannan tasbihi kai subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, duka da kake yi wannan ana rubuta masa ladan sadaka. Ko da baka da dukiya to ka rike wannan, zai zamanto kana da wato ladan sadaka a cikin shi. Wanda kuma ƙari akan shi shine amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar, umarni da abun da yake kyakkyawa da kuma hani da abin da yake mummuna. Shi ma idan kai kamar yadda hadisi na gaba shi ma yana da dan alaka da abin da ya shafi sadaka, zan mu gani wato kana da wannan ladan. Kenan a cikin wannan hadisi dai akwai abubuwa wanda na dubawa wanda ya kamata mutum dan adam ya duba ya gani ya ringa zawwa da su wanda zasu cika mishi mizani na lada akan abin da ya shafi saraka akan abin da ya shafi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kuma akan abin da ya shafi idan kana da kudi ya zaman to kana ciyarwa akan abin da ya shafi addinin musulunci kenan a gurguje wannan hadisi abin da ya kumsa wallahu ta'ala a'lam bayan yace alhadith as-sadis wa 20 wato hadisi na 26 an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu ta'dilu bayna thnayni sadaqa wa tu'inu ar-rajulu 'ala fidabatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa wa kalimatu wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqa wa tumitu al-'adha 'an at-tariqi sadaqa rawahu al-bukhari wa muslim wa to hadisi na gaba shine hadisi na 26 wanda malam ya kawo shi riwaya daga Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa wato dukkan gabbai na jikin mutum suna da wata sadaka da take wajibi akan mutum ya biya musu wato gabobinka suna da wata akan ka wata sadaka da ya kamata ka biya musu zan mu dawo kan wannan fakara kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu ta'dilu bayna thnayni sadaqa wato a kowace rana kenan kowace rana da rana zata hutu wannan tana tare da ta bayanta kenan kowace gaba ta jikinka a kowane wuni tana buƙatar sadakar da zaka biya mata ta wajibinka ta'dilu bayna thnayni sadaqa a kowace rana kuma ya zamanto ka sulhunta mutum biyu misali suna sabani ka zo ka musu me ake cewa alƙalanci ka shiryar da su suka daidaita to wannan shi ma sadaka ne wato inu rajul fi dabatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaka wato ka taimaki mutum akan ya hau dabbar shi misali mutum ne wanda zai hau doki ka taimake shi ya hau kenan ko kuma ka taimaka ka dora mishi kayan shi wato shi ma sadaka ne annabi yace wal kalimatu tayyibatu sadaka wato magana wanda take da dada wanda take tausassa magana wanda mai kyau mai tabshi da zaka ma wani sadaka ce wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaka da kowani taki da zaka tahi zuwa ga sallah annabi yace wannan ma sadaka ne wa tumitul adha ani tariqi sadaka ka dauke wani abu mai cutarwa mai cutar da mutane akan hanya na kaya ne ko wani dutsi ne shi ma sadaka ne inji Annabi sallallahu alaihi wasallama rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaita wannan hadisin abi huraira Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaka kullu yawmin tatlu'u fihi shams wato kowani wuni mutum musulmi a jikin mutum musulmi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim anzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa jikin mutum musulmi mutum a jikin mutum dan adam gabobi 360 ke da kai gaba 360 gare yake dan adam gare shi wanda kuma yayin daga baya binciken likitoci ma mamman ya tabbatar da wannan ko cewa mutum yana da gabobi 360 a jikin shi to kowace gaba a kowace rana tana buƙatar sadaka kamar sadaka nawa 360 akwai wala bamba kamari to sadaka 360 to sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi wasu abubuwa daga ciki a cikin wancan ruwaya ta cikin Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gayi ya zazzanna wasu abubuwa wanda suke kauliya da fi'iliya da cewa sadaka ne kamar yawan hadisin baya amru bil ma'ruf sadaka tahlil wa tasbih wa tahlil sadaka ne kai umarni kai hani akan wani mummuna sadaka ne ka dauke wani abu akan hanya sadaka ne tahiyyar da zakai zawa masallaci sadaka ne to ai wannan sun kai 300 a ko ba sun kai ba to in kusa kake da masallaci takin da kake a abu ne mai sauki ga mutum musulmi wanda yake musulmi, abu ne mai sauki. Bari mu koma wancan hadisin na baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli tahmilatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa. Dukan wannan da zakai sadaqa ne. Tayyib, kazo yin su. Yanzu misali muka yi da sallar magriba, duka kowa yayi azkar subhanallah na kai alhamdulillah Allahu akbar na an samu nawa 101 kai kuma nawa kake nawa da nawa kinan kai farilla kade ma kaga kaga ma dasu kai sallah dai tana yiwa da tattakin da kai masallaci ya cike 100 a dauka sallah da biyu azawar lalla ala asar ka gama daga gobunka ga mutum musulmi wanda yake yi ai abu wanda yake me to wanda bai be sallah wanda bai san mama wanda yake ka gani to wannan shi kuma ya ne kinan abu ne mai sauki ga wanda yake mutum musulmi tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mana abubuwan da suka shafi addini shi yasa a ranar lahira idan aka ji bawa mun mai idan aka hudo mishi wani ladan sikar sama ya ne akai ka samu wannan ladan da irin wannan kananan ayyuka ta huwa masallaci kowace taki a wata ruwaya ta hadisi cewa idan ka taka guda ana rubuta ma lada guda ana kankare ma zunubi ka zo ka zamna kai sallah ka tsaya a wajen da kai sallah baka gusa ba mala'iku suna ta ma adda Allahumma ghfir lahu Allahumma arham ka tashi ka koma ana ma ka fita ka tayi ka taho wannan ana baka sadaka bancin ladar da ake sama tasbihi da kake sadaka kai hani akan wani abu sadaka shine duka wannan zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa yace ta'addu baina sunaini wato ya zamanto kuma mutum biyu kuma akwai hadisi da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ma wannan duka baka samu ba kai abubuwan wannan yace rak'atayn duha ta ishe ka wato rak'atayn da zakai ta salatul duha ita ma ta ishe ka tabiya ma wannan duka 360 ne kinan wannan duka abubuwa ne na abin da ya shafi addini wanda addini daman ya zo mana da sauki ba dan ya tsaranta mana ba kinan ya zamanto a wuni ta'dir baina sunaini ka zamanto ka sulhunta mutum guda biyu a tsakankanin su wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace sadaka ne haka kuma watu inu rajulu fi dabatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaka wato mutum ne ya zo yana so ya hawo wani taguwar shi ko dokin shi ka zo ka dan tsaya misali ya danna ka fadarka ya hau wannan shi ma sadaka ne ko kuma wani ya zo ka bude mushi mota ya shiga sadaka ne ko kuma wani ya zo a saman moto da Allah ya kama mini wannan babban alura aka kama mishi shine wa tahmiluhu aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu ko kuma ka daura mushi wani kayan shi a saman wannan abun nashi abun hawan nashi sadaka ne shi ma kinan dukan wannan abubuwa kanana sune annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sadaka ne kalimatu tayyibatu sadaka wato kalma da dadda ka zo ka ga imam mutum kalma mai dadi ka ce a wane wallahi wannan kayan sun maka kyau kaga kalma ce mai kyau kalma ce wadda zai yi farin ciki wannan shi ma sadaka ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ummu jamil wadda wani muharrama shi ce ya ganta ta sa wasu kaya ne na shi ce sun mata kyau wanda muharrama shi ce kakan je kaga wata ta zo huji aka ce kaya sun mata kyau wannan haramu ne ba muharrama ka muharrama shi ce juwai in wata kanwa kace ko kuma wata yaya kaga ta sa muharrama kace wannan a wani kaya wallahi sun miki kyau kaga kalma ce ta dadda ko kuma ka zo ana ka samu ma mutun kalma wadda take zata faranta mishi da rai kina wannan ita ma sadaka ce inji annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaka da kowani taki da zakai zuwa ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato shi ma sadaka ne a karan kanka game da gabanka kenan haka kuma abin da ya shahi imafatul adha anit tariq shine wato mitul adha anit tariq sadaka ka gusar da wata dauda wata kazanta da take hanyar mutane ko wani gice ne ko wani dutse ne ko wata kaya ce ko wata kwalba ce dukkan abin da yake kan hanya wanda zai cutar da wani to ka dauke shi ka gusha shi daga wurin shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato shi ma sadaka ne kenan wannan hadisin mun gani irin nuna mana da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dukkan gaban mutum 360 suna buƙatar wannan abubuwa na sadaka da zai yi musu kuma wanda mun gani cewa abun da ya shafi addini abu dan kadan ya wadatar da kai ya zamanto kai ka biya wannan gabbai haka kuma zan mu gani abin da ya shafi kwadaitarwa game da mutum musulmi da ya zamanto yayi ayyuka na alkhairi kuma ya ringa taimaka ma ƴan uwan shi kada ya zamanto mutum ka gan shi ko latiyo ne ko ba latiyo ba ya zo yana so ya hau abu ya kasa hawa ka kyale shi ko kuma yana so ya dora wani abu bai iya wa ka baka taimaka mishi ba idan ya zaman to ka taimaka mishi ko motan shi ne ya tsaya yana so a tura shi kenan ka kama shi ka tura shi shi ma zai zama zaka samu wato abin da ya shafi sadaka zan mu gani kuma irin abu kwadaitarwa haka nan akan abin da ya shafi kwadin magana wanda take kyakkyawa game da mutane ya zaman to kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa qulu linasi husna to ku gai ma abin da ya shafi mutane wato magana wadda take kyakkyawa haka kuma irin abin da ya shafi falalat tahiyya masallaci wato tahiyya ko wace khutwa idan kai ana baka sadaka akan ta to idan a saman moto kake ko a saman moto ko a saman abin hawa yo mi za ladan khutwa gaci khutwa na'am motan gosan yani ne za to ka nemo mana sati mai zawa wata daya yani ne ake auna insha Allah dai kuma a cikin hadisin zan mu ga falalata abin da ya shafi dauke kazanta akan hanya ne ya zamanto kuma kada ka je kai kai da kazanta yanzu irin abin da ya shafi inda aka ci gaba zaka gani ba a yadda wata leda ko wani abu ka shawo ruwan sanyi ka yadda leda ko wata kwalba ta wannan akwai kubela ko ina kai kaje ka aje a can kada ka bata hanya ko kuma to addini kenan ya koya mana tsafta ko tumit la adha an tariq ka kusar da wani abu wanda yake datti abu wanda zai cutar da mutane akan hanya shi ma wato sadaka ne kenan a takaice wannan hadisin abin da ya kumsa malam yace al hadisu sabi' wa 20 wato hadisi na 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه لقى نواس بن سمعان يرد الله تتبتى أغريشي عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم يكتشوا البر حسن الخلق واتو البر من يكتما البر شيدي واتو أنا مثالي نقرتا شيني كتشاوان حالي kyakkyawar ɗabi'a ita ce nagarta wal ismu ma haka fi nafsika wato shi kuma abin da ake ce ma ism nan zunubi shine abin da ya zamanto ya samu ya kitsa ma za a ce a cikin kirjinka a cikin ranka ya zamanto abin da ya yi maka wasiwasi ko kuma ya yi maka kaikai a cikin ranka shine al ism ma haka fi nafsika sannan wa karihta an yattali alaihin nan sannan kake ki kake kyamar mutane su gani wannan rawahu muslim ya rawaito shi wa anwabisata bin ma'bad daga wabisatan ma'bad qala yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala yazuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala yace tas'al anil birri ji'ta tas'al anil birri wato annabi yace mishi ka zo kana tambaya akan albirru nagarta da kuma wal ism da kuma abin da yake wato zunubi yace qultu na'am he nace eh qala istafti qalbak wato ka binciki zuciyarka ya zamanto ka a wata ruwaya kamar nan da yake istafti qalbaka albirru matma anta haka ne ilayhi nafsu watma anna ilayhi alqalbu wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika wa in aftaka an-nas wa aftuka wato abin da yake nagarta da kuma abin da yake ism shine abin da zuciyarka ta samu nutsuwa akan shi ya zamanto itma'annat ilayhi an-nafs zuciya ta samu nutsuwa akan wannan abin to shine abin da ake cewa nagarta abin da yake kyakkyawa albir shi kuma an wal ismu abin da ya ciki yake zunubi shine ma haka fi nafsika abin da yayi maka kaikai a cikin ranka wa taraddada fi sadrika yake kai kawo a cikin kirjinka wa in aftaka an-nas wa aftuka ko da ku mutane sun yi maka fatawa cewa wannan abin waye wani ya ma halal ne yace ma halal ne ko kuma ya tabbatar ma da halalcin shi alhali ko haram ne zunubi ne kenan wannan shine ake ne ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam na warko yace albirru idan aka ce albir wato tana kumsa da wata kalma ce wadda take kumsa da ma'anoni guda da yawa. Albir wata ran shi yasa ga ji an ce yana nihi da ihsani, kyautatawa wata ran shi yasa ga ji an ce birrul walidaini, biyayya ga iyaye, kyautatawa uwaye, wanda ayoyi sun zo da yawa akan abin da ya shafi alqur'ani da yawa. Haka wani hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wani yazo yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man abargu, wane ne zan ringa yi ma biyayya, biyayya wadda take ihsani, kyautatawa? Yace ummuk. Qala summa man? Qala ummuk. Qala summa man? Qala ummuk. Kenan albiru tana zawwa akan abin da ya shafi ihsani, kyautatawa, kuma tana iya zawwa akan abin da ya shafi nagarta, duka dai ma'anai wato guda ce, kuma tana iya zawwa akan abin da ya shafi kyakkyawan hali. Shine yace albiru husnul khuluq, wato nagarta shine ya zamanto mutum yana da husnul khuluq, wato yana da mu'amala kyakkyawa, yana da kyakkyawan mu'amala. Kamar yadda hadisi ya gabata a baya, can hadisin da ya gabata, wa khaliqin nas bi khulqin hasan, wato ka mu'amalanci mutane da mu'amala wadda take kyakkyawa, kyakkyawa kenan. Husnul khuluq shine abin da yake da nagarta, shine abin da yake wato ake so shi ga musulmi, wanda kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance an tambaya kan halin annabi sallallahu alaihi wasallama, aka ce halin shi shine abin da ya shafi alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace albirru husnul khuluq, kuma yahtamil ya zamanto muradin kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da yace albirru nagarta, menene nagarta? Shine husnul khuluq, kyakkyawan, kyakkyawan mu'amala. Kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam game da hajji yake cewa alhajju arafa, ai hajji arfa ce, bi ma'ana wanda ya samu arfan nan kawai ka samu hajji. Kamar hadisin da ya gabata shi ma dai addinu an-nasiha, addini ai nasiha ne. To kamar wata magana ce a ce kaza, ai kaza ne, shine kenan albiru. Menene nagarta? Me yake kyautatawa? Shine husnul khuluq, wato kyakkyawan mu'amala, kyakkyawan abin da ya shafi wato hali. Shine shine annabi sallallahu alaihi wasallam ibada. Sannan kuma yace wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, shi kuma abin da ake ce ma al ism shine abin da ya zamanto ya samu wani wasiwasi, ka samu wani kaikai a cikin zuciyarka, zuciyarka bata kwanta ba da shi, wani abu ne kai gashi nan dai kai ka san sarai wannan akwai lai, ko kuma zunubi ne kai kan lokacin da kake yin shin ma ka san zunubi ne, zaka ji zuciyarka kana jin wani abu na damuwa na cewa ka san saban Allah subhanahu wa ta'ala. Shine yace wa karihta an yattali alaihi an-nas, sannan kuma kake kyama, kake kin ya zamanto wani ya ganka kana wannan aikata. Yanzu misali mutum ne ya je wani waje wanda dai ba so mutum a ganshi anan, zaka ga na harko in dai da imani a cikin zuciyar shi, zaka gani shi kanshi a damuwa yake, na harko shi kanshi yana cikin taraddudi, haka kuma bai so kowa ya ganshi. Shi yasa mafi yawa masu laifi zaka ga yadda da suke yin wasu abubuwan su, wasu ata ma barawo ba mabiyawa da yadda dare aka sani ba, in ba yanzu ba dai da zamani ya canza. To kenan abinda ka gani mutane, kana kyaman mutane su ganka kana yin shi, to wannan ka bincike kanka cewa wannan lalla ya zamanto zunubi ne. Shi yasa can a wancan ruwa yace wa in aftaka naswa, to ka koda ko wani yazo ya nuna maka kawai sata adi kana iya kaje kai kai kashi kana tsoron kowa ya ganka a ce kaza, idan ka ga ya taraddada fi sadrika zai zamanto yana kaikai, yana maka kaikai akan abin da ya shahi zuciyarka, sai ya zamanto ka kasa yin shi, ko kuma ka yi shin amma yana nan a cikin zuciyarka. Shine yace wa karihta, kuma an yattali'a alaihi an-nas, kake kyamai ya zamanto mutane sun gani wannan abin da ka da kake yi. Kamar hadisin wancan, hadisin da yake kara wannan immana akan abin da ya shahi al-ism ma haka fi nafsika, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa famani takashubahat faqad istabra li dinihi wa irdi, hadisin da ya gabata. Can kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, kenan can fa mani takashshaku shubahatu duk wanda ya kaurace ma shubaha fa qad istabra'a li dinihi wa 'irdi to ya kubutar da addinin shi kuma da abin da yake mutuncin shi to nan kuma da ma yuribuka ila ma la yuribu ka binda ka bar abin da kake kokonto ka kama abin da baka kokonto a cikin shi kenan nan ma ka gani wasiwasi da kaikan sadar in ka zaka yi duka ya fitan maka haka kuma hadisin inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta yana daga cikin abin da mutane suka riska na daga cikin maganganu na annabawan farko shine idan baka da kunya ko baka jin kunya to ka aikata abin da kaga dama kenan saka ga duka irin wannan abubuwa wanda ka gani suna ma kai kai a cikin zuciyarka to ya zaman to wannan abin idan ka bincika zaka gani wato abu ne wanda yake zunubi ne abu ne wanda yake wato bai da kyau kuma kana kin mutane su gani shine hadisi riwaya ta Wabisa ya fasarta mana cewa albirru shine abinda zuciya ta samu nutsuwa a cikin shi shine matma'annat ilayhi an-nafs wa tuma'anna ilayhi al-qalb wato rai ta samu nutsuwa akan wannan haka kuma zuciya ta samu nutsuwa akan wannan aiki kinin shine albir wannan abu ne wanda yake kyakkyawa abu ne wanda yake husnul khuluq abu ne wanda yake wato na nagarta shi kuma wanda yake ism shine kenan sabanin hakan wanda idan ka samu wasuwasi ko da kwa shine yace wa in aftaka an-nas wa aftuka kinin ya zama to wannan shubha ne da kuma shakka ne zice ka bata samu ba salama akan wannan abun ko da kwa ya zama to an samu wani daga cikin mutane ya ce ma a halal ne kai dai kana yin a cikin zuciyarka cewa wannan abun ba daidai bane kuma baka so mutane ma su ganka to kenan wannan abun akwai abin da ya shafi bincike akan abin da ya shafi wannan sannan kuma babu wanda zai ce ma wannan abun daidai ne ma dai wanda bai da ilimi akan shi ko kuma wanda yake yana kan yin abin ne shi ma duk dan ya batar da kai ya samu wato mabiyi Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan a cikin wannan hadisi zan mu gani na farko hadisin farko irin muhimmanci da kuma girman abin da ya shahi wato husnul khuluq shine kyakkyawan mu'amala da kuma abin da ya shahi nagarta da kuma abin da ya shahi zinubi da kuma abin da ya shahi wato kalmomi ne wanda suke jami'a kalmomi ne wanda idan masu ma'ana da yawa amma a dunkule sai an bayyana su kuma zan magani cewa mutum musulmi abin da yace ya kamata abin da ya shahi wato duniya ya zamanto abun ya ringa yin abu a bayyane kawai abin da yake na duk wanda yake gani yana tsoron mutane su ganshi to ya nisanci wannan abin dan kai ya zamanto abu ne wanda yake zunubi haka kuma irin kwadayin sahabbai akan abin da ya shahi neman sanin halal da haram kamar hadisin wannan Wabisa yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace mishi ji ita tas'ala anil birri wal ism wato yazo ka zo ne ka tambaya akan abin da ya shahi wato nagarta kyakkyawan hali da kuma abin da yake zunubi wanda kuma wannan yake nuna mana mu'jiza za a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma irin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shahi wato Allah subhanahu wataala ya sanar da shi wani abu kamar misali nan yace ji ita tas'ala anil birri wato yazo wajen shi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gane shi ka zo ne ka tambaya akan abin da ya shayi kaza wannan an ce Annabi ya san gaibi kenan ya ga ya san to Allah subhanahu wataala ya sanar da shi ko daga ilhama ko kuma turo jibril alaihi salatu wassalam ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yawa yana faruwa cewa hatta da musulunta Umar ko an sanar da Annabi cewa ga Umar zai zo ya musulunta kuma akwai da yawa wanda ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani nan zai zo ya kaza kamar yi wannan in karatun muwatta ko adabul mufrad ne na usul shahabi bari misali yaron da aka bashi zabib ya kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya yayin dan tsatsani Annabi da yake kan hukunnin shi kai an baka amana ka zo ka cinye akan hanya kidan ka gani wannan Annabi aka sanar da shi kene wannan an sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna abin da ya shafi wato wannan in Annabi sallallahu alaihi wasallam tayyib hadisi na da sauran lokaci yau mun ji tayyib hadisi na asamin wa 20 hadisi na 20 da تقص مالينتي عن أبي نجيح العباد بن صاريا رضي الله عنه قال وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجنت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسميع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديثنا أشرين دتقص دقى أبي نجيح ويا أبي نجيح فيني عرباد بن سارية غدا ألا تتبتا عقديش yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana wa'azi wanda yake baliyar wato wa'azi wanda ya sa mutane kowa ya nusu kowa ya saurara kowa ya ka intibahin shi akan sauraron wannan wa'azin wanda a ciki zikatan bayi sun samu karaya sun samu me yake cewa zuciya ta samu sattawaci nitsuwa ba nitsuwa ba wannan karayar zuciya haye kai idanuwa suna zubda hawaye shine an samu karayar zuciya ko yawa shi haye kai idanuwa suna zubda hawaye annabi sallallahu alaihi ribad bin rasari yake cewa sai muka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka annaha mau'izatu muwadda'in fa'usina wato ya rasulullah kamar wannan mau'iza inda kake mana wannan wa'azin da kake mana kamar wa'azin bankwana to kai mana wasiya saboda wa'azi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu a ciki ya kwadaitar da su akan abubuwan alkhairi an tsoratar da su akan abubuwa wanda suke na sharri abubuwa wanda suke za su kai mutun ga wuta irin wannan wa'azin su ne suke sa zuciyar mutun ta karaya ta sa zuciyar ta zaman to ka kai wata manzila wanda idanuwanka ma ba su iya dauka dole ka gani mutun yana zubda hawaye dole daga zuciyar mutun ta kare zaka gani mutun ya zamanto ya fara zubda hawaye shine yace wazarafat min hal uyun wato idan duwa sun fara wato suna zubar da hawaye a cikin wato al'umma ta sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai da suka ga haka suka ce to ya rasulullah wannan wa'azin naka kaman na bankwana to fa ausina kayi mana wasiya akan abin da ya shahi abin da ya shahi kina addini gabaki daya wanda can abin da ya shahi zikata Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun wato mu'mini sune wanda idan aka ambaci Allah subhanahu wataala zikatan su zasu zaman to sun karaya idan kuma aka kakkaranta masu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai ta kara musu imani duka su samu nutsuwa kuma game da ubangijinsu ne wato ga ubangijinsu ne suke dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah yace wa idza sami'u ma unzila ila rasul tala a'yunuhum tafidu min ad-dami' wato idan suka saurari irin karatun alqur'ani da aka sauko wa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga idanuwansu suna zubar da hawaye wato duka wannan kinan ta'sir ne na zuciya idan ta karaya ta samu wato komawa ga Allah subhanahu wataala shi yasa idan zaka yi addu'a ana so kai naci hadda zuciyarka ta karaya ka koma ga Allah subhanahu wataala sai ka gani ka samu lokaci na daidai albakai istijaba suka ce ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwadda'in fa ausina kayi mana wasiya saboda wannan wa'azi da kai wannan ya kariyar mana da zuciya kuma sun gani kamar wa'azi ne na bankwana kenan akwai wani kamar bankwana da ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu da yawa zaka gani abin da ya shahi wanda yake sama da mutum kamar in yazo yana maka bayanin wasu abubuwa kamar yanzu misali mutum zai yi bulaguro wanda kuke ma'aikata guda aika hinya sai zai zo ya bar maka deja kaza da kaza da kaza to kaza zaka nema in kai kaza zaka nema kaza wancan wane in yazo abu kaza ne wane kaza duk kai ya ringa bayyana maka kenan deja ka san yanzu in ya gusa kamar kai ne da boss din ake cewa komi ne tunda komi an gaggaye maka to su da suka fuskanci kinan irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi sai suka fuskanci irin wannan al'amarin kamar bankwana ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu sai suka ce to kai mana wasiyya. Na farko Annabi sallallahu alaihi wasallama yace usikum bi taqwallahi, wato ina yi muku wasiyya da jin tsoron Allah subhanahu wataala. Wanda mun gani taqwallah a hadisi, wani hadisi ne na ittaqillaha isma kunta, ka ji tsoron Allah a duk inda kake. Ka jin tsoron Allah subhanahu wataala shine ka sanya wani abu, wani wanda zai zamanto isa ka ya kare ka daga samun fushin Allah subhanahu wataala. Kinan sa wannan abun shine sanya tsoron Allah subhanahu wataala akan kada ka je ka yi abin da zai zamanto ka samu fushin Allah subhanahu wataala. Kuma me zai kama ma akan jin tsoron Allah? Shine yin aiki na da'a, yin aiki na biyayya Allah subhanahu wataala, da nisantar abin da yake wato shine sabawa Allah subhanahu wataala. Kama yanda Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, wato wasiya da Allah subhanahu wataala yayi ma ahlul kitab da kuma wanda suka zo gabanin da kukan rankon ku menene. Aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aji tsoron Allah, wanda mun sani tsoron Allah subhanahu wataala shine sababi na kowane abin da yake alkhairi, kowane abin da yake na rabo, sawa'un duniya ne sawa'un lahira ne. Wadan ya zamanto mutun yana jin tsoron Allah, zaka gani komai abin da ya shahi rayuwar shi abubuwa suna zo mishi wato da sauki. Kamar ayoyi da yawa suna da yawa a cikin Al-Qur'ani, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha, da yawa wanda suka zo akan abin da ya shahi jin tsoron Allah. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya ta biyu sai ya zo musu wassami'i watta'a. Kahin nan usikum bi taqwallahi azza wa jalla, karkashin ta kuma zata shiga wasiya ga abin da ya shahi bibiya Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda zan mu gani can karshe da yake cewa wa alaikum bi sunnati. Yace wassami'i watta'a wa in ta'ammara alaikum 'abdun, wato wasiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yi musu shine as-sami'i watta'a, wato ji da bi da biyayya. Ya zamanto kun bi wa in ta'ammara alaikum 'abdun, koda ku an sanya shugabanni wanda zai shugabance ku wato bawa ne, wato ya zamanto wilatul umur ana musu biyayya fi ghairi ma'siyatillah, wato wanda aka dora maka shi shugaba ne, sawa'un koda me yake ce mishi bawa ne aka dora ya shugabance ka, to ya zamanto kana yi mishi biyayya inji Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kada ya zamanto ya gai wani abu a yi shi ka ki kace a bawa ne ko kuma a wani ne a wani ne a suwani ne, a wannan bai dace ba akan karantar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ji da bi matakar ba saban Allah subhanahu wataala bane ba. In kuma aka tauye maka haƙinka, to ya zamanto ka yidda an tauye ma haƙin naka, ya zamanto ka bi abinda aka umarna da murta, inde ba saban Allah bane ba, kuma sai ka zamanto ka nemi naka a wajen Allah subhanahu wataala. Kamar yanda hadisi ne ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ƙarshen zamani zai zamanto an samu mutane wanda suna ana dora muku azzalimai, wanda su ne za su ringa shugabancin ku, a ringa zaluncin al'umma, a ringa zaluncin su. Annabi yace to miye a gare ku shine ku zamanto ku kai usuhu ko haƙin su, ku biya haƙin su, amma haƙin ku da suka tauye muku suka hana ku, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku roki Allah subhanahu wataala ya huddo muku haƙin ku. Kina abin da yake abin da ya shahi biyayya ga abin da wanda aka sa shine shugaba, wannan wajibi ne akan abin da ya shahi addini, matukar ba saban Allah bane ba. Saboda hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, wato ba a yin biyayya ga wani abu wanda yake makhluqi ne, wata halitta ce wanda Allah subhanahu wataala yi akan ya zamanto sabawa Allah kai mishi biyayya. Idan saban Allah ne, koda wane ne, koda wane ne ya maka umarni ka yi shi, in dai matukar saban Allah ne, to baka yi shi ba, baka yi shi, wannan babu biyayya. Sai dai ko in wata hala ce wanda ta zo za a yi salwantar rai ko kuma wasu abubuwa irin yanda addini ya bada istisna'i, kamar yanda ke da kwai kisoshi wanda irin misali Bilal ne cikin saban Annabi sallallahu alaihi wasallama, kahurai sun cutar da shi, sun cutar da shi, sun ce he ya ambaci gumi ya hubul, sai ya ambaci sunan wannan gumkin nasu, ya kiya da cutarwa ta kai mishi cutarwa, sai ya ambaci sunan, wato da gaugawa ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafin ya zo ma daman Jibril ya gaya masa, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam me yake gaya mishi, ce da yake gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya halaka kaza da kaza yi, ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan la ya durruka lokacin da kake gwai musu yaya zace ka take ci kana cike da imani wato yana da imani saboda zarar ne yasa ya kubuta daga wannan sharrin wannan ka kubuta da wannan kai wata abu wanda na me ake cewa tauriya wanda ga kai ka wani abu a zahiri amma ba shi ba kake ne amma wannan sai inda kai darar kuma da kai hukunce hukuncen shi shi ma kamar yanda malamai suka ambata wasiya ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake kara bayi musu dai akan abin da ya shayi biyayya da biyayya ga shugabannin da aka dora muku shine yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katiran wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari abin da zai zo gaba yace duk wanda yayi samu rayuwa da yawa tsakankan a cikin ku wato yayi tsawai rayuwar shi ta tsawaita zai gani wasu sabani da yawa sun zo a cikin al'umma wato an za a samu mukhalafa akan abin da ya sadi annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaka gani sunna annabi sallallahu alaihi wasallam an barta an bar addinin an samu bada an samu wato yawa wanda tun cikin sabai annabi sallallahu alaihi wasallam misali al-qadariyya da kuma al-khawarij suka fara wato zamanin Ali ko Usman Hawari suka fara Hawarijawa wanda su suka zo kawai aikin su da Qur'ani mafi yawa suke zahirin Qur'ani suke dauka ko zahirin hukunci wanda mutum musulmi daga yayi wani aiki na zinubi sai su kafarta shi to kaga wannan sabawa karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma al-qadariyya al-qadariyya wanne ne wanda suke musan kadar musan kadar ba su yi ba imani da kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda hadisin Umar bin Khattab inda an ka duba cikin sahih Muslim kissa shi ta farko Ma'bad al-Juhani wanda shine ya fara magana akan abin da ya shafi qadar yanda ya kawo lokacin da suka zo dan su tambayi wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi wato qadara sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to idan kun samu kun gani wannan sabanin to miye na hore ku da shi shine fa alaikum bi sunnati ku riki sunnata ku riki sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin wato sannan kuma ku bi sunna ta khalifofi wanda suke shiryayyu wanda khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan idan aka samu sabani akan wasu abubuwa abinda yake zai taimaki mutum shine ya kama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce hanya ta tsira kenan shine kuma ka biyo da sunnar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam khulafa'ur rashidin sunne abubakar da umar da usman da ali yadda Allah ta tabbata a gare shi wannan mun sani khilafa ta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 30 sannan bayan shi ya zamanto malik ne khalifa wanda yake bima khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam khulafa na gare shi kudini dawar ko khalifa annabi shine abubakar khalifa abubakar shine umar khalifa umar shine usman khalifa usman shine ali to bakin wannan shekara 30 yin ta kare tunda abubakar yayi shekara 2 a saman mulki da wani abu umar yayi shekara nawa 12 ko 10 goma kenan nawa kenan sha biyu Usman yayi sha nawa sha biyar in ka gama nawa 22 17 ko 16 tunda Ali yayi shekara 4 da wani abu shi kuma shekara 30 ne khalifancin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine bayan su kuma babu khalifa na wannan sai dai malik sai dai wanda yake shine wato sarki wanda yake bayan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan shine yace muku sannan yace musu wayyakum addu'a alaiha bin nawajiz wato ku kama wannan sunnatawa bin nawajiz wato da hakoranku wanda suke annawajiz matamna sannan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan irin matukar kamu ne da abinda daga kama shi da hakora matamna eske ya kubce maka bai zai kubuce ba to shine kenan duk sun yanda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take kenan ka kama ta da matamna annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa iyyakum muhtasatil umur wato ina muku yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana hani akan abin da ya shahi ayyuka wanda suke kirkirarru abin da aka kirkira annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana hani akan shi yana tsoratarwa akan bin shi shine yace fa inna kullu muhdathatin bid'a dukkan wanda abin da yake kirkire ne wato bid'a ne wa kullu bid'atin dalala aka kuma kowace bid'a bata ce annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan wannan wasiyoyin da ya musu ta cewa lokacin namu akwai bayanai tsawo masu tsawo akan wanda abin da ya shafi wannan hadisin ala kulli hal da sai sati mai zuwa kenan mu dawo daga farkon hadisin insha Allah nan zan matsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.